tahun ke tahun tetap akan banyak.
Aya ta 57 a cikin suratul Kahf. Sai dai tambayoyi da aka rubuto na farko, wannan yace malam dan Allah, ina tambaya ne, shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin zaman hutu a sallar farilla? Ina riman karin bayani. Wannan tambayar tana da zaman hutu shine ake ce ma jalsatul al-istiraha, jilsatul istiraha, wato zama da ake yi domin hutu. Kware ya taba yi, kuma hadithin Malik ibn al-Huwairith ay ya halarci sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ta farilla, yace ku yi, kuma shi ruwaito hadithin sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuke gani na nake yin sallah, kuka ganni nake yin sallah. To shi ruwaito cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan a witri ne na sallarsa, ma'ana a raka'a ta daya zai tafi ta biyu, ko ta uku zai tafi ta hudu, kafin ya mike sai ya dan zauna sannan ya mike. A shi ruwaito wannan. To sai dai tare da wannan riwaya, malamai suna da maslaki guda biyu. A maslakin farko shine wanda suka dauki cewa wannan sunna ce, tana daga cikin ayyukan sallah, shine maslakin shine mazhabar Imam Shafi'i da dayawa daga cikin fuqaha'ul hadith irin su Ibn al-Munzir, kuma ita ce riwaya mashhura a mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal. Maslaki na biyu suka ce a wannan zamani wanda yake ya afko ittifaqan, ittifaqi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, saboda Malik ibn al-Huwairith ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a amul wufud, shekara ta 9 bayan hijira, lokacin girma ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan haka ya buƙaci baya miƙewa sai ya dan zauna tukuna ya huta kafin ya miƙe. Saboda haka ne ma waɗanda suka ruwaito sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon rayuwarsa, irin su Abdullahi ibn Mas'ud, irin su Abdullahi ibn Umar, da irin su Aisha radiyallahu anha, da kuma irin su Wa'il ibn Hujr, wanda sun zo kafin lokacin, duk ba su ambace ta ba. Kuma daga ciki suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta mata wani zikiri ba, bai yi mata kabbara ba, tare da cewa sunnarsa kamar yadda Abu Huraira ya ruwaito shine kana yukabbiru fi kulli hafdhin wa raf, yana kabbara a kowane sunkuyo da dagowa. To tunda ba a ce za a yi kabbara yayin da mutum zai yi jalsatul istiraha din ba, sai idan zai miƙe ne zuwa tsayuwa, suka ce wannan bata daga cikin ayyukan sallah. Tunda bittifaq hatta waɗanda suka ce ana yin ta sun ce ba a ƙara mata wata kabbara, ma'ana yayin da mutum ya dago zai zauna ba lokacin zai yi kabbara ba, sai idan zai miƙe zuwa tsayuwa lokacin zai yi kabbara. Saboda haka wannan dagowar da zai yi ya zauna baya daga cikin jinsin ayyukan sallah. Daga cikin istidlalin da wannan maslaki yayi, wanda yake shine tafarkin Imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi da al-Imam Abu Hanifa, da kuma riwaya ta biyu a mazhabar al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Saboda haka wannan shine asalin sabanin. Sai dai su kansu wanda suke cewa sunna ce, ba su ce tana daga cikin wato farillai ba, ko su bata sallah idan mutum yayi. Saboda haka duk wanda mutum ya dauka wanda dalili ya bayyana a gare shi cewa shine mafi rinjaye, sai yayi ba tare da aibata wanda yake yi ba in shi baya yi, ko aibata wanda baya yi idan shi yana yi. Saboda kowa yana da madogararsa daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sauke hannu a wannan ai sauke wannan sabanin ai rashin sauke wai yana tambayar sauke hannu a sallah sadalu da qablu, wannan ai sabanin mai rauni ne, rashin yi yana da rauni. Saboda hadisan da suka tabbatar da yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawan gaske, sahabbai wajen mutum 18 suka ruwaito, bal babu riwaya sahihiya guda ɗaya da tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki hannunsa a sallah. Babu wata riwaya da tace ya saki hannunsa bai qabdu ba. Duk abubuwan da riwayoyin da ake kawowa marasil ne daga tabi'ai, amma ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. amma daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu riwaya da tace a cikin gasinan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da dama sun ruwaito ta ba wanda yace yana sakin hannunsa na'am saboda haka kaga irin shi wannan sabanin sabani ne mai rauni waɗanda suka saba wanda suke tace riwayar mashhura a mazhabar malik kuma da kuma riwayar ƴan mazhabar da riwayar da aka ruwaito daga da riwayar da well riwayar da ake dangantawa ya zuwa ga Ja'far as-Sadiq dukkanin su to marjuhai ne ba su da rinjaye saboda hadisai sun tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta Malik abinda ya ruwaito a cikin muwatta'arsa tabbatar da ita ce shi yasa kaga almajiran sa irin su Abdullah ibn Wahab abinda suka ruwaito daga Malik shine qablu na'am sannan wannan dan Allah na son ƙarin bayani saboda naji an ce idan mutun ya baka amanar kuɗi kudin kuma ya salwanta ba za ka biya wannan kudin ba Allah ya ƙara basira a ba mutlaqan bane eh akwai kaidi idan baka yi sake ba idan baka yi sake ba wato shi me wanda aka bashi ajiyar kudi amini ne shi amini ba a daukan duk aikin sa za a dauke shi a asali bisa amana ne ba za a dauke shi akan cewa ba shi da amana ba sai idan akwai dalili saboda haka idan ka ba mu mutum kudi kudi suka bata kai ne ya kamata ka tabbatar cewa yayi saki idan ka tabbatar cewar bai kiyaye kudin yanda ya kamata ba yayi saki ma'ana ka kawo shaida shi ba za a ce ka kawo shaida cewa ka kula da kudin nan ba ai an baka ne dan kai amini ne an san zaka kula da shi saboda haka wanda yace baka kula da shi ba yanda ya kamata shi zai kawo shaida saboda haka idan ya tabbata cewar kai sake baka kula da kudin yanda ya kamata ba to zaka yi lamunin su indai amana ce al'umana fil ladhi yaluna laysu bi shay'in minhu yadmanuna waɗanda ake suke amintattu a cikin abin da suka dauka aka ba su na amana to ba sa lamunin wani abu daga ciki illa bit ta'addi sai da ta'addanci ma'ana ketare iyaka ko kuma da sake saboda haka kai ne zaka tabbatar cewa yayi sake a gaban alƙali ma'ana kai za a tambaya da ka kawo shaida idan ka je ka ce na bashi ajiyar kudi na yazo yayi da awar kudi sun bata to kudi sun bata sai ka dauki asara sai ce ai ban yadda ba so nake ya biya ni yace me sai alƙali ya tambaye ka me yasa yayi sake ne in ka ce yayi sake to sai alƙali ne mai ka kawo shaida ba za a ce ya zo ya rantse cewa bai yi sake ba a kai za a kai ne mai ka kawo shaida wanda za ta nuna kan cewar yayi ta'addanci bai rike amana yanda ya kamata ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace alal yadi ma akhadhat hatta tu'addi hannu yana da laminin abin da ya karba har sai ya biya wannan hannun wato ba hannun amana ba hannun baman shi yasa malamai suke bambancewa akwai yadu amana akwai yadu baman yadu amana da yadu bamana hannu wanda yake na aminci shine abinda aka baka bisa aminci kamar kudin kamar ajiya kamar jingina idan aka baka duk wannan aminci ne amma hannu wanda ya karba hannun bamana shine abinda ka karba bashi wannan dole ka biyar da abinda ka karba aro duk da yake suna sabani aro hannun amana ne ko hannun baman ne amma arraji cewa hannun baman ne to shi wannan wanda ka karba ne amma wanda aka baka kai ne aka ba maka ka rike to aminci hannunka hannun aminci ne ba za ka biya ba sai in kai ta'addanci sannan wannan yace malam Allah ya ji kan mahaifanka tare da dukkan ƴan uwa musulmi amin mutum ne ya tarar da liman a sallah bayan an yi raka'a biyu sai ya bi shi da sallar liman ta karye sai ya jawo shi wannan daya da ya samu raka'a biyu don ci gaba da limanci yaya zai cika sallarsa kuma yaya sauran mamu za su yi kai yanzu dan Allah wanda yake bai samu raka'a farko ba ina ya kasance kusa da liman da hal liman zai janyo shi sau an tayar da sallah ba a cika ba to shi kenan tunda logos ne tunda abin ya zamanto al-ghazul fiqhiyya to za ku ji ansa ta al-ghazul fiqhiyya kuwa idan wanda aka janyo masbuki ne bima'ana raka'a biyu ya fada kamar yanda aka fada ta wannan wato idan zai iya yiwuwa idan ina ganin wannan abu ne wanda yake da wuya sai dai a ce idan su biyu ne suke sallah su biyu suke sallah sai na wani yazo na uku sai liman ya wuce gaba su biyu suna sallah shi na uku da yazo yazo a raka'a ta biyu saboda haka da alwalarsa ta kare da ya tashi janyowa sai ya janyo wanda yake na raka'a wanda yake masbuki shi kuma da yake jahili ne maimakon ya noke ya kyale wanda aka fara sallah da shi ya wuce sai ya tafi to idan yazo ya zai yi shi wannan kaga raka'a biyu zai yi in ya raka'a biyu ya kamata ya sallama saboda haka shi wannan da yake sallarsa ta cika sai ya zauna ya jira shi har sai yayi raka'a biyunsa tunda ya shiga kurkukun liman dole ba zai fita daga sallama ba daga sallah ba sai da sallar liman amma ba zai bi liman a raka'a biyu ba tunda sallarsa raka'a hudu ce ya cika raka'a hudu sai ya zauna ya ta zikiri ya ta addu'o'i yana jiran liman masbuki ya gama raka'a biyunsa in ya gama raka'a biyunsa yayi sallama sai su sallama tare saboda muna da asali a wannan ko menene asalin mu sallar tsoro salatul khawf a sallar tsoro mamu zai zauna ya jira limamin sai ya cika sai su sallama su fita tare ko ba haka ba saboda haka muna da asali shi ma wannan haka zai yi na'am oh wato liman ba haƙinsa bane eh ba lalle ya sai ai isharar yakan yi idan yayi ishara ko kuma ya mika hannunsa zai janyo sahihi ba haƙinsa bane kan ya ce zai yi istikhlaf waɗanda za su yi sallah haƙinsu ne su sanya wanda zai zamanto khalifa a maimakon su kaddamar da wanda zai yi amma idan shi ya janyo yayi ishara ga cewa zai fita tunda ai ba za su san kan cewa zai fita ya bar su ne zai su dauka ya zo tune ya haukace ko wani abu in suka kaddamar idan yayi ishara ya zamanto wanda yaje ya wuce gaba masbuki ne to haka zai shiga cikin irin wannan hali to sai na karshe Allah ya kara mallan lafiya tambaya anan shine dan Allah mallan ana iya bawa mutum fiddakai shi ma kuma ya fitar da tasa fiddakai a cikin abin da aka bashi fiddakan tunda shi ma ya wajabta yayi fiddakan shi da iyalinsa idan aka bashi fiddakai asali ana bada fiddakai ne ga wanda suke mabukata to idan aka bashi fiddakai ya zamanto fiddakan nan da aka bashi har ya wuce bukatarsa ta ranar domin an ce fiddakai yana wajaba akan wanda yake da rara akan bukatarsa ta ranar sallah aka bashi har ya fi bukatarsa ta ranar sallah to shi ma fiddakai ya lazimce shi sai dai idan lokacin ya kure alal misali an bashi fiddakan gab da za a fita sallah kafin ya ce zai fitar ya bayar lokacin ba da zakkar fiddakai ta wuce to sai ya zamanto a wannan zai zamanto bashi ne a kansa daga baya sai ya fitar ya bayar amma ba zai zamanto kan cewa ya samu fiddakan wannan shekara ya samu fiddakai ba sai dai ya zamanto ya samu biyan bashin fiddakai amma bai samu ita fiddakai ta wannan ranar ba na'am ai ba wai abinda kake ci ba a gidanka abinda ake ci a garin ghalibu qutil balad galibin abinda ake ci a garin saboda ka galibin abinda ake ci kaga shinkafa ta shiga masara ta shiga alkama ta shiga duk galibin abinda ake ci ne gero ma ya shiga ana burabusko ana kunu to kun ce dawa amma dawa yanzu yaushe dawa ai kamar mutanen Borno ne dawa ai sai dai a bama dawaki amma yanzu ana cin tuwon dawa wannan dai yana komawa irin wannan yana komawa ga al'ada na'am yana komawa ga al'ada yanzu kaga kamar a Madina ghalibu qutil balad dabino ne amma mu yanzu kaga dabino mu ba ghalibu qutil balad bane dabino cin sa ake na marmari amma su a can abinci ne mutum sai ya ci dabino ya sha ruwa ya take wannan ya ci abinci na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
نعم. الله تعالى يتي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. ونين يفزالينشي دغا وندا أكي مسوا أزي دا آيوين أبنججنسا سي بجري دغا غريسو بيو أستوبا. ونسي ما قدمت يداه يمن تادا أبند هنوانسا سكا قدمر سكا غباتر واتو نكافرشي دا سابن الله bi tunani akan menene akibar abubuwan da ya aikata ba. Inna ja'alna ala qulubihim akinna, hakika mu mun sanya wato rufi marfa abubuwan da suke rufewa, murfi jam'in wato marafa mur murafe murafa din ko. Na'am, mun sanya murafa ala qulubihim akan zukatansu. An yafqahuhu, daga kan su fahimce shi, wato da suke hana su su fahimce shi shine alqur'ani. Shi aka fassara da al-ayat din, wato ma'ana wato tuna wa'azin da aka yi da ayoyin Ubangiji, wato an musu wa'azi da alqur'ani. To Allah yace wa fi adhanihim waqra, kuma mun sanya nauyi akan kunnuwansu dan kada su akan jinsu yanda ba za su iya ji ba. Wa in tad'uhum ila al-huda, idan ka kirawo su zuwa ga shari'a, falan yahtadu idan abada, to ba za su shiryu ba a yayin nan har abada, saboda dukkan hanyoyin shari'a an toshe musu. Wato bayan Allah ya bayyana irin ni'imar da yayi da saukar da bayyana, wato buga misalai da wato sanya misalai iri-iri kwatanci da Allah ya kawo wanda yake za su wanda zuciyar dan Adam idan dai mai neman gaskiya ne zai shiryu daga alqur'ani. To sai Allah ya ce babu wanda yafi zalunci daga wanda aka yi masa wa'azi da alqur'ani, su ne ayoyin Allah, ma'ana wanda suke nunawa ya zuwa ga yarda da Allah da kuma gaskata annabawan Allah da gaskata sakon Allah. Amma sai ya bijire, wato ya kau da kai yace ba zai ji ba. Ma'anar kau bijirewa yace shi baya son jin wa'azi, ya hana zuciyarsa ta ji, kuma ya manta da abinda hannuwansa suka kaddamar, wato ya ki tunani akan menene karshen sa, menene akibar abinda yayi, wato ya kiye ma kansa hisabi. Saboda an gargade mu akan shaydan, to ɗaya daga cikin wanda suke hana mu yin yi makan mu hisabi shaydan ne, saboda shine zai sanya ka ka ji dadin abinda kai na saban Allah, ba ka rinka tunanin akibarta ba. Domin abinda kai na saban Allah, idan ka tuna cewar to menene yake gabanka, wani sakamako Allah zai wani ruko Allah zai maka akan abinda kai, zuciya ba ta son wannan. Amma yayin da zaka yi tunanin irin dadin da ka ji yayin da kake saban Allah, to sai shaydan ya biye maka, sai ya ta saka maka ita, ya ta tuno maka wannan jin dadin, hatta a lokacin da ya zamanto cewar bisa al'ada bai kamata a ce kai tunanin wannan jin dadin ba, wani lokaci kana gaban Allah ma sai ya tuno maka jin dadin sako. To wanda ya zamanto shi wannan shine halin sa, to babu wanda ya kai shi zalunci, domin ya cuci kansa, ya rufe kansa kofar shari'a. domin ita shi zuciyar dan adam tana da hanyoyin, akwai hanyoyin da shari'a take shiga cikin su. To hanyoyin da shari'a take shiga cikin zuciyar dan adam shine ya kasa kunne ya ji wa'azin Allah, ya ji ayoyin Allah, ji wanda yake na karba, sannan kuma ya rinka yi kansa hisabi, ya zamanto mai tunanin aƙibar ayyukansa. Ina wannan al'amari yanzu da mutuwa za ta zo min yanzu a wani hali zan haɗu da Allah? To kaga zuciya ɗan adam baya son wannan, shi yasa ma za ka ga idan wannan tambayar ta zo zuciyar wanda yake ya riga ya kafirta ko kuma ya shiga cikin saɓon Allah, zuciyar ta ƙeƙashe a cikin saɓon Allah, idan abin ya dame shi ya ƙi barinsa, to sai ya ɗauki kwaya ya hambaɗa don ta sanya shi ya manta ya yi bacci, saboda zuciya ba ta son mutum ya rinka tuna ma kansa me zai faru gare shi idan mutuwa ta zo masa yanzu. To shi yasa aka ce wato mutum mu rinka ziyartar makabarta, saboda tana tunatar da mu lahira, za ta tunatar da mu ma qaddamat aydina, duk inda kaje a cikin alqur'ani an yi ma qaddamat yadahu, abinda hannuwansa suka kaddamar suka gabatar, ma'ana na ayyuka. Amma galibi alqur'ani yana amfani da shi ne akan abinda hannu ayyukan da mutum ya aikata na sabo. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, abinda duk ya same ku na musiba saboda abinda hannuwanku suka kaddamar ne, wato abinda kuka aikata na sabo. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, barna ta bayyana a tudu da cikin teku saboda abinda hannuwan mutane suka gabatar musu, wato na miyagun ayyuka. Saboda haka abinda hannuwansa suka gabatar na miyagun ayyuka ake nufi. Wannan shine galibin uslubin alqur'ani, wato ba kai tunanin kyawawan ayyukanka ba, ka rinka tunanin kayi ma Allah kaza kayi ma Allah kaza, a'a, miyagun ayyuka su ne ya kamata ka rinka tunani, irin abubuwan da kai domin me? Domin ka tuba, ka kaddara yanzu da mutuwa za ta zo maka yanzu akwai abubuwa da ka san kana yin su baka tuba ba, ko ka yi su baka tuba ba, ma'ana kana shirin sake yin su. Idan mutuwa ta zo maka a wannan halin, ya zaka kasance? To abinda ake so wannan shine mabudi ya zuwa ga zuciyar dan adam na karbar shari'a. To wanda bai yi wannan ba, to babu wanda ya cuci kansa kamar wannan. To shine Allah kuma ya faɗi uqubar wanda yayi wannan, ba kawai ya tsaya akan wannan zalincin bane, Allah ya ce zai toshe masa kofofin shari'a, shine Allah zai sanya murfi akan zuciyarsa yadda ba zai fahimci ayoyin ba. Tunda kana takama yanzu kaga aya ka kibi, to wannan ikon da kake da shi, wannan ganewar da har Allah ya nuna maka, baka da lamuni akan ta, baka da lamuni akan ta, sai ta sake zuwar ayat ta bayyana ga kowa, amma kai ba ta bayyana gare ka ba. Munafikai za su zo tare da mu'minai wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta alqur'ani, wannan ya sanya ma mu'minai bishara ya ƙara musu imani, amma waɗanda suke munafikai ko sai ce maza qala anifa, wai me yake faɗa ne dazu, saboda su san abin bai ratsa su ba. Gashi aya ce da ta sa mutane sun girgizu sun yi kuka, imaninsu ya ƙaru, su ko dan suna cewa mene ake faɗa ne? To saboda haka abin yana da alaka da wato tawfiki daga Allah. To shi wanda yake Allah ya bude masa hanyar tawfiki, ya fahimci ayoyin Allah, yake imani, to daga cikin uqubar da zai ji tsoro shine Allah ya toshe masa kafar fahimta, ya zama to ba zai sake fahimtar wannan gaskiyar ba har abada, wal iyadu billah. Kuma a sanya nauyi a kunnansa, ba zai ji gaskiyar ba. In ana faɗa, in ana karatun alqur'ani, sai ya rinka jin kamar wato ana yi masa wata hayaniya ne a zuci, kamar hayaniya ake yi in ya ji karatun alqur'ani, ba ya so ya ji. To Allah ya sanya masa nauyi a kan zuciyarsa. To shine sai natijar wannan, Allah ya ce in ma ka kira su ya zuwa ga shari'a, ka ji kira irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine kansa yake kira, in ma ka kira su ya Rasulullah idan ya zuwa ga shari'a, falan yahtadu idan abada, ba za su shiri ba har abada yayin nan. Allah ya kiyashe mu. To shi yasa mutun daga zarar ya ga gaskiya, yayi kokari ya zabura wajen yi, wajen aiki da abin da ya ji. Kada a gaya maka abu kada ya bayyana a gare ka kace a ni ba zan iya wannan ba yaushe ku ɗan addinin nan haka kuke kada kai wannan shi yasa Imam Ahmad ibn Hanbal yace bai taba rubuta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai yayi aiki da shi koda sau ɗaya ne dan isa matuƙa wajen nuna sallamawa da imani to yayin da mutun yayi haka to sai Allah ya ta ƙara masa shiriya amma yayin da yaji ya kauda kai ya dauke zuciyarsa bai wa'astu ba to wannan shine zai janyo masa Allah ya toshe masa kafar shiriya Allah ya kiyashe mu to sannan sai Allah ya ce wa rabbukal ghafuru dhur rahma ubangijinka wanda yake mai yawan gafara ne to ma'abucin rahama ne ko kuma ubangijinka ma'abucin yawan gafara ne wato mai yawan gafara ne kuma mai yawan mai tsananin jin kai ne zaka iya yawanci haka malaman tafsiri suke fassara wannan aya wato wa rabbuka shine mubtada al-ghafuru shine khabar dhur rahma shine sifa shine na'at na shi labar to amma wata ma'ana waje take waɗansu malaman tafsiri suka bayar waje take tafi dacewa da munasabar shine wa rabbuka ubangijinka al-ghafuru wanda yake mai yawan gafara dhur rahma ma'abucin rahama ne sai da ya sifanta ubangijin tukuna dan cewa nan maqamin gafara ne tare da wannan wanda yayi wannan ya zalunci kansa to ubangijinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-ghafuru wanda yake ka riga ka san shi mai yawan gafara ne ai yana gafara ga wato halitta ba su da iyaka kuma yana gafarta zunubai ba su da iyaka ka jifa Allah ta'ala yake cewa dan adam da zaka zo min da abin da ya cika daga sama zuwa ƙasa na zunubai sai in gafarta maka kuma wala ubali ban damu ba Allah yace ma yaf'alu Allahu bi azabikum me Allah zai da azabar ta ku in shakartum wa amantum in kuka gode ma Allah kuka yi imani da shi me zai yi da azabar ta ku saboda shi ma abucin rahama ne to saboda haka kaga hatta wannan wanda aka tantar da shi ayoyin Allah ya kauda kai to ana kwadaitar da shi cewa to ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wannan littafin da kake guje masa al-ghafuru mai yawan gafara wanda sifarsa ce wato kamar dama ubangijin Muhammadu kamar ka ce ai ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam al-ghafuru mai yawan gafara ne to dhur rahma ma'abucin rahama ne wato ma'abucin jin kai ne ar-rahma shine iradatul ihsan mai son kyautata ma bayi ne wato idan da Allah ya yi muku wa'azi dan yana so ya kyautata muku ne dan yana son idan ya nufe ku da rahama ne saboda ya san abin da ya tanada kuma ya san ba abin da zai canza wannan abin ba maguda daga wannan abin abinda zai faru din nan bayan mutuwa tabbas ne sai ya same ku to cikin rahamarsa shine ya bayyana muku domin me domin ku rike ku shiga taitayin ku kun ga daga cikin sunayen Allah akwai dhurrahma tunda wannan suna ne ya daga cikin sunaye da aka ishtikakin su daga rahama daga cikin sunayen Allah da aka ciro su daga rahama akwai ar-rahman akwai ar-rahim akwai arhamur rahimin akwai khairur rahimin akwai dhurrahma gashi yazo ana wa rabbukal ghafuru dhurrahma law yu'akhidhuhum bima kasabu da zai rike su da azaba a nan duniya saboda abinda suka aikata na kafirci da sako la ajjala lahumul azab da ya gaggauta azaba gare su a cikin duniyar wato koda za su ce to wai ba an ce azaba za ta zo ba in tsaurin in taurin kai yazo da tsaurin zuciya da tsabar kangarewa to wai ba an ce akwai azaba ba to ina azabar take to sai aka ce a ai shi ma'abucin rahama ne saboda shi ya san akwai waɗanda suke tafiya za ta yi tafiya za su tuba saboda haka sai ya saurara amma da zai saukar da azabar ga baki ɗaya da abinda suka cancanta ne law yu'akhidhuhum bima kasabu da zai kama su saboda abinda suka aikata yace zai musu ukuba tun anan duniya bai bar ukubar lahira ba tun anan duniya zai yi la ajjala lahumul azab da ya gaggauta azaba gare su wato duk abinda yake mun cancanta Allah ya gaggauta ukuba a gare mu mun yi amma saboda shi dhurrahma ne ma'abucin rahama ne sai ya saurara saboda mai tuba ya tuba saboda kuma dan ya bar kofar tuba a bude ballahum mau'idun amma bai yi haka ba saboda suna da kayyadaddan lokaci lan yajidu min dunihi mau'ila ba za su samu makauta ba daga wannan alƙawari ai wanda yake bai sani ba shine yake gaggawa amma wanda yake da sani yaushe zai gaggawa yaushe zai yi gaggawa yanzu kamar ana wasa an kusan tashi team sun sayi referee sun riga sun biya sun bashi manajan da ya biya hankalinsa ya tashi yaga za a tashi wasa kuma su za a cinye shi ko referee da yake ya san tsaye da ya kulla yayi shuru saboda ya san sai an kusan karewa kawai sai ya kawo penalty sai ya hurata sai an yi penalty din nan kuma sai an ci to da haka shi an tsaye yake to wallahi almasalul a'la misali babba na Allah ne wanda yake da ilimi ai baya gaggawa to shi yasa sai Allah ya ce saboda ya sai Allah ya ce suna da alƙawari suna da kayyadaddan lokaci ba za su samu abin da zai hana su zuwa wannan lokacin ba mafaka daga almau'il shine yana malamai suna fassara shi da ma'ana biyu da almakhlas shine wato wajen kaucewa kuma suna fassara shi da almalja shine mafaka wato inda zaka je ka buya ka samu kariya daga wannan alƙawarin na Allah lokacin sa idan yazo almakhlas kuma inda zaka gudu ka tsere kusan dai yana komawa ya zuwa ga wato wurin da zaka tsira daga alƙawarin da Allah ya sanya masa iyakantaccen lokaci shine yayin da alƙawarin Allah ya zo imma na azabar ne a nan duniya wa imma kuma na tashin alƙiyama na gabaki ɗaya ba za ka samu abin da zai kau da kai daga gare shi ba to wannan kuwa haka muka gani sunnar Allah to shine sai Allah ya ambata kan cewar wa tilkal qura ga alƙaryatunan su ne ga waɗancan alƙaryatun nan da kuka san su adawa da samudawa wa ma qawmu lutin minkum biba'id mutanen annabi lut ba nisa suke daga gare ku ba dan suna bi ta alƙaryar su adawa ko suna da labarin su samudawa ma suna wucewa ta gidajen su in suna tafiya rihlatus sayf dan rihlatus sayf tafiyar rani ita ce suke zuwa sham rihlatus shita ita ce suke zuwa yaman to in suna rihlatus sayf sai sun wuce ta madainu salih sannan su wuce ta inda aka halakar da mutanen annabi lut al-bahrul mayyit dead sea duk sai sun wuce ta nan shine yace wa tilkal qura to ga alqaryatun nan wanda muka halakar ahlaknahum mun halakar da su lamma zalamu yayin da suka yi zalunci da kafirci da saban Allah ta hanyar ƙaryata manzanni kamar yadda quraishi suka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'alna limahlikihim mau'ida kuma mun sanya lokaci kayyadadde ga lokacin halakar su shine a kira'ar hafsu kenan a kira'ar asim limahlikihim ai wato lokacin halakar su mun sanya musu mau'id kayyadaddan lokaci ku duba ku gani da mala'iku suka zo wajen annabi lut suka ce inna mau'idahumus subh lokacin su kayyadadde da asuba ne alaysa subhu biqarib yanzu asuba bata kusa ba tunda da daddare ne suka zo masa an riga an gama inna mau'idahumus subh an fada kuma haka ya fada annabi salih yace tamatta'u fi darikum thalathata ayyam ku ji dadi a gidajenku kwana uku dalika wa'adun ghayru makdhub alqawari ne lokaci ne ba abin ƙarya ba ko abin da ya faru kenan to ko wadanne suna da lokacin su saboda haka ku bar cewar ina a kawo mana azabar mana a kawo mana azabar a'a wannan ba za ku sa ya canza shirin Allah ba Allah ya sanya lokaci sai lokacin kuma ya zo in lokacin ya zo to ba za ka samu wato ba za ka samu abin da zai kawar da kai zai tsirar da kai daga wannan lokacin bana azaba ko kuma a kira'ar jumhur waja'alna limuhlakihim mau'ida muka sanya halakar su muka sanya kaidaddan lokaci ga halakar su almuhlak shine masdar mimina a halaka ai muka sanya lokaci kaidadde na halakar da su wato Allah ya sanya lokacin da za a halakar da su duk dai ma'anar su daya shine cewar halakar da ta saukan mu alƙaryatu da Allah ya halakar ta tabbata ne da iyakantaccen lokaci daga Allah jalla wa ala. Saboda haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yaga iska ta tashi sai ya furgita ya razana tare da cewa Allah ya amintar da shi, amma saboda tsaba saboda isa matuƙa wajen tsoron Allah jalla wa ala da rashin aminta da shirin Allah, sai tukuna ya ga iskar ta saukar da ruwa an yi an gama, sannan za a yaye masa, sannan hankalinsa zai nutsu ya ce dan bai sani ba. Waɗansu mutane hadiri suka gani irin wannan suka ce hadha aridun mumtiruna, hadiri ne wanda zai kwararo mana ruwa. Allah ya ce bal huwa mastaajaltum bihi rihum fiha adhabun alim, abinda kuke cewa yazo yaushe zai zo, iska ce a cikin ta mai da akwai azaba mai radadi. Saboda haka ba a aminta da makrullahi, wannan shine isa matuƙa wajen sanin Allah. To wannan shi ita shine wato ƙarshen wa'azi da Allah madaukakin sarki yayi daga kissa ta farko wadda ta zo a suratul kahf, kissar labarin ashabul kahf. Domin hatta labarin wanda yake dan mai gonaki ya zo ne a matsayin wa'azi ga abin da yake da alaka da kissar ashabul kahf. Dan su da suka zo suke tambayar kissar ashabul kahf da suka zo sun zo suna tambaya ne saboda suna ganin kan cewar sun zo daga cikin abin da suke nema, suna alfahari da matsayinsu na duniya. To Allah ya amsa musu a cikin kissar ashabul kahf, ga waɗansu wanda suke su basu kai su alfahari kamar yadda kuke alfahari ba, saboda su samari ne, amma ga irin falalar da Allah ya musu. To kuka da kuke alfahari ga irin abin da ruduwa da duniya take kawowa, to shine duk aka bi da kuma wa'azin da cewar ga gaskiya daga Ubangijinku, ku yi imani ko kar ku yi imani. To aka faɗa aƙibar wanda ya zalunci bai imani ba nan a lahira kenan, nan kuma aka faɗa aƙibarsa a nan duniya, shine Allah zai toshe masa kofar shari'a. Wannan zai sanya dan adam ya ce to yanzu na yi abin da zai zamanto Allah ya juye min da basirata, ya zamanto ba zan iya ganin gaskiya ne aiki da ita ba, wace irin masifa ce za ta zo min wannan. To duk wannan wa'azi da Allah madau wannan, sai Allah ya kare shi da wa'azi da abin da ya samu alƙaryatu wanda suka gabata da kan cewar kuma baku gagara Allah ba, Allah ya muku haka. To sannan yanzu a shiga ɗaya kissar da ashabul da aka da Yahudawa suka ce ma Quraishu su tambaya akai, ita ce kissar wanda ya yawai sarkin da ya yawaita tafiya a bayan ƙasa, me labarin sa. To amma kafin Allah ya ba su labari da wannan, sai ya kaddamar da wata kissa wanda ita ya cancanta a ce kun sani, ku yi tambaya, ita ya cancanta ku ahlul bani Isra'il ku nuna ma Qurayshawa da suke tambaya su yi tambaya akan wannan mana annabi daga annabawan bani Isra'il wanda yake kissa ta faru da shi tare da manzonku shine Annabi Musa, wanda shi ma yayi tafiya a bayan ƙasa, amma ba dan neman ya shimfida mulki da iko ba, dan neman ilimi da ƙarinsa. To wannan shine abin da ya cancanta. Kuma a cikin wannan ya kunshi ya nuna aka nuna musu cewar ga abin da ya kamata mutum ya nemi yawaita gare shi shine ilimi, ba abin da ya kamata ya nemi yawaita gare shi ba na duniya wadda take rudu ce, wadda tuni za ta kare. Domin shi ilimi idan ka same shi zai tafi yana tare da kai, ya bi ka har cikin kabarinka, kuma ya zauna bayanka a duniya. To shine aka kawo mana kissar Annabi Musa da Annabi Al-Khadir. Na'am.
إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
نعم. الله يأتي وإذ قال موسى لفتاه كأنبتا موسى yayin da Musa shine Musa dan Imrana annabin Allah daga cikin ulul azmi minar rusul daga cikin annabawan bani Isra'il yayin da yace ma fatahu yaransa ma'ana hadimin sa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan hadimin kamar yanda yazo a cikin sahihul bukhari a hadisin ibnu abbas wanda ita ma wannan kissa tazo a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wannan saurayi da yake ma annabi Musa hidima yaran annabi Musa alaihi salatu wassalam shine yusha'u ibnu nun yusha'u ibnu nun wanda daga cikin wato zurriyar annabi yusuf ifraim ibnu yusuf alaihi salam yake shi ma annabi ne daga cikin annabawan Allah kamar yanda a jumhurun salaf suka tafi akai wajen bayanin wane ne wannan da kuma ga kuma hadisi da ya nuna kuma an fassara cewa shine ɗaya daga cikin qala rajulani min alladhina yakhafuna an amalla Allahu alaihima udkhulu alaihimul bab a cikin suratul maida kamar yanda ya gabata wanda suka ce ma bani Isra'il ku je ku yaki tare da annabi Musa in kuka shiga cikin kofar garin za ku samu nasara yayin da suka ce ma annabi Musa ka je kai da ubangijinka ku yaki mumuna nan to shi Yusha'u yana ɗaya daga cikin da Yusha'u da Kalib to Yusha'u din shine ɗaya daga cikin su wa kuma shine ya zamanto annabi Musa ya dora masa kula da bani Isra'il bayan mutuwar sa Allah ya bashi annabci bayan mutuwar annabi Musa to ya wannan kissar ta faru ne ga annabi Musa shi yasa malaman tafsiri suka ce Musa ibn Imran annabi Musa sabanin waɗansu ɗan ahlul kitab da kuma waɗansu ɗan bid'a da suke cewa wai Musan da wannan kissar ta faru gare shi ba annabi Musa bane wani Musa ne daban da ake ce masa Musa ibn Misha ibn Afraim ibn Yusuf wai ba wai shi tun kafin annabi Musa aka yi shi shine aka zo aka gaya ma Ibn Abbas cewa Naufanil Bakkali yana cewa wai Musan da yake Allah ya bada labarinsa ba Musa Ibn Imran bane wani Musan nan da wani Musa ne daban yace kazaba aduwullah yace adu makiyin Allah ƙarya yake ya ƙaryata shi to wajen ahl waɗansu daga cikin ahlul kitab haka suke faɗa wai ba annabi Musa bane to amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa annabi Musa Ibn Imran ne hadisin yana da tsawo hadisin Ibn Abbas Buhari da Muslim duk sun ruwaito shi wanda yake jefi jefi abin da yazo a cikin kissar a wajen tafsiri zamu rinka ishara ga abin da yazo a cikin tafsiri wato yayin da annabi Musa yace ma saurayi yace ma yaronsa la abrahu ba zan daina tafiya ba hatta abluga majma'al bahrain har sai na tike na kai ya zuwa ga wato mahadar koguna guda biyu aw amdiya huquba ko kuma in zarce ina tafiya har tsawon shekaru masu yawa wannan a dalilin da annabi Musa ya faɗi haka shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wata ran annabi Musa alaihi salatu wassalam yana huduba yana bayani a cikin bani Isra'il yayi huduba mai tasiri wanda mutane sun yi kuka an tsorata sai waɗansu suka tambaye shi shin a bayan ƙasa akwai wanda ya fika ilimi sai ya ce babu to shine Allah yayi masa yayi masa tambihi ya nuna masa cewar ai ba haka ya kamata ba kamata ya maida ilimi ga Allah to domin shi annabi Musa a saninsa a iya saninsa a bayan ƙasa ba wanda ya fi shi ilimi dan shine manzo da Allah ya aiko daga cikin ulul azmi minar rusul ya bashi shari'a wanda tun annabi Ibrahim ba a ba ma wani manzo shari'a ba sai shi saboda haka sai ya ce babu a iya saninsa to sai Allah madaukakin sarki ya kwabe shi ya ce akwai bawa na wanda ya fi ka ilimi sai annabi Musa ya ce ya rabbi ina zan samu wannan bawa kwaɗayi na neman ilimi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadisi ne hasan ya ce man humani la yashba'an man humu dunya wa man talibu dunya wa talibu ilm masu neman bukata guda biyu ba sa koshi mai neman duniya da mai neman ilimi mai neman duniya baya koshi duk yawan zeros ɗinsa ba zai daina nema ba neman ƙari yake yi haka zalika mai neman ilimi duk yawan iliminsa in ya ji an ce ga wani littafi sabo ya zo ga wani bayani to sai ka ji ko a tsaye ne sai ya karanta to a wannan dabi'ar dan adam ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada to kun ga annabi Musa ana gaya masa cewa akwai wanda yake yafi ka ilimi sai ya ce ya rabbi dullani alaihi ya Allah ka nuna min inda yake sai ya ce to zaka same shi a majba'ul bahari a inda teku guda biyu suka hadu to nan malamai sun yi ta sabani ina ne suka hadu waɗansu sai su ce wato inda baharul qulzum ya hadu da baharul faris wato a cikin inda red sea ya hadu da indian ocean kenan dan yanzu ma sukan dauko hoto sukan nuna majma'ul bahrain din zaka gani an dauki hoton kaga tekun yana zuwa wannan sai yayi nan red sea yayi nan indian ocean yayi nan to kaga wannan ya nuna cewa kenan gangarowayi tun daga Misra ya gangaro har ya wuce wajen su Somalia har ya wuce wajen su Djibouti dan nan ne inda suka hadu in abin sa wannan tafsirin ne waɗansu malamai kuma cewa suka yi a'a inda baharul urdun kogin urdun ya hadu da buhairatu tabariya sea of galilee a cikin Isra'ila yanzu a ƙasar Palestine Isra'ila haramtacciyar ƙasa ce a cikin Palestine ne yanci malaman tafsiri na zamani zaka ji suna cewa a Palestine dan su a lokacin ba su san Isra'ila ba amma mu yanzu kaga Sea of Galilee a Isra'ila yake kogin Urdun yana fitowa daga daga tafkin Galilee ba tafki ba kai daga abin nan a tekun Galilee dan teku ne sea ne yafi karfin tafki daga nan yake tohowa ya kwararo sannan sai ya je ya kwarara a cikin Gulf of Aqaba kogin Urdun wanda kudancinsa shine yan Palestine suke Daffatul Garbiya wato West Bank gabas ɗinsa kuma yake cikin Israel East Bank wanda anan Qudus take to nan ne majma'ul bahrain din wanda wajen waɗansu malaman tafsiri kuma sun karfafa wannan da cewa annabi Musa Allah ya zaunar da shi a Palestine Allah ya zaunar da shi a Palestine saboda haka ya dace da ya kasance a nan wajen waɗansu ma cewa suka yi majma'ul bahrain din a can wajen Azerbaijan take to amma wannan ai ba'id me kai annabi Musa can wajen Azerbaijan to mafi rinjaye ina ne wannan wajen yake Allah dai ya gaya mana cewa alama ce Allah ya ba mu annabi Musa cewa inda koguna guda biyu suke hadewa to anan zai hadu da wannan bawan Allah to sai annabi Musa yace ba zan daina tafiya ba har sai na kai wannan majba'ul bahrain din ko kuma in ta tafiya shekaru masu yawa huquba ma'ana sinina adida shekaru masu yawa wato komai tafiya zan yi wannan yana nuna maka azamar annabi Musa kaga Allah ya sa shi yace ya sa shi a cikin ulul azmi minar rusul azama ta annabi Musa haka yake yanzu kaga lokacin da ya ga wuta ya tafi Allah ya yi magana da shi bai tunanin cewa ai ga iyali na can ba me zan yi yace kawai ya tafi wajen fir'auna kawai ya tafi azama mala ulul azmi minar rusul idan mutun ya ga abu wanda yake mai alkhairi to ba a so ainawa akai ka tafi gaba gadi fa idza azamta fatawakkal ala Allah to haka annabawan Allah suke haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam randa ya sako silke zai tafi yakin Uhud manyan sahabbai suka ce gaskiya fa da alama kun fito da shi ba a san ransa ba ku samarin nan in ya fito a ce masa ra'ayin ka zamu bi aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ayin ka zamu bi yace ina idan annabin Allah yayi shirin yaki ya saka silke ba zai cire ba sai Allah ya hukunci tsakaninsa da abokan gaba to haka ake son mutun ya zamanto mai azama to haka annabawan Allah suke Allah shi yasa yace wasbir kama fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul daga ciki da annabi Musa to kuma wannan ya nuna haka ya kamata mutum mai neman ilimi ya zamanto mai azama da gaske zaka yi domin shi ilimi idan ka bada shi kanka gaje shi gabaki daya dan kadan zai baka ballantana ka bashi kadan to mu illar mu kenan yanzu dan kadan muke bashi sai mun gama sharholiyar mu mun gama whatsapp din mu mun gama chatting din mu mun gama kallakallan mu sannan mu ce to dan rarar lokaci bari mu zo mu dan yi karatu mu dan karanta handout yanzu dalibai ba sa karanta textbook sai handout to baka ba ma kanka gabaki ɗaya ba ga ilimi sannan kuma kana so ka same shi kadan kawai ka bayar waɗanda suka ba ma ilimi kansu gabaki ɗaya kadan din sai ba su to ka duba kaga irin wannan azama ta annabi Musa akan me akan neman ilimi to falamma balaga majma'a bainihima yayin da suka isa da shi da shi da wannan wato a baransa a mai masa hidima dan wannan yana daga cikin kyakkyawar kalma da yace fatahu ai wato mai masa hidima maimakon yace bawansa ko mai masa hidima sai yace fatahu yaransa dan saurayinsa wanda yake ko da yake in kuka aka ce dan saurayi sai a dauka mace ce take fada a'a wato dan samarin da yake masa hidima wannan yana daga cikin kalma kyakkyawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ka ce abdi wa amati bawa na ko baiwata sai dai ka ce fataya wa fatati wato yaro na ko yarinya ta mai min hidima na'am bawan Allah ne na'am to yayin da suka isa ya zuwa ga majma'a bainihima matattarar da ke tsaka matattarar da ta hada waɗannan koguna guda biyu nasiya hutahuma sai suka manta da kifinsu kaga sai suka manta aka ce suka manta da kifinsu amma a susu biyu fattakhadha sabilahu sai ya riki hanyarsa fil bahri a cikin teku saraba hanya mi kakkiya wanda ya shiga a cikin ta ga hanyar nan kuma sai Allah ya tsare wato kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya tsare gudanar ruwa ya zaman to ruwan ya tsaya check ya tsayar da kifin sai ya zaman to kamar rami ne kifin ya fada rimin kifin kamar ya fada cikin rami ne amma kamar yadda zaka yi rami a cikin kasa haka aka yi rami a cikin ruwa ruwan ya tsaya baya tafiya ga kifin yana nan bai tafi ba a matsayin aya yaran annabi Musa Yusha ibn Nun ya ga wannan lokacin annabi Musa yana bacci sai ya ce ba na son in tashe shi kaga ladabi kamar yadda sahabbai suke ba sa tashin annabi sallallahu alaihi wasallam in yana bacci sai ya ce bari in bari sai ya tashi sai in gaya masa da ya tashi sai shaydan ya mantar da shi ya masa zancen zuci ya shagaltu da wani abu bai gaya masa ba to kaga waye ya manta Yusha ibn Nun to amma Allah sai ya ce su biyu sun manta ya aka annabi Musa ya manta to shine malaman tafsiri suka ce a cikin wannan akwai bayyana ladabi na yadda idan ka wakilta ai maka aiki ya kamata ka tsaya akai shi ma annabi Musa bai tsaya ya tambaye shi ba ya ce ina kifin mu shi yasa iyayenmu masu hikima sukan ce aiki iri uku ne akwai sumamman aiki akwai mataccen aiki akwai rayayyen aiki sumamman aiki shine kace je ka kai sannan ka zo ka gaya min ka gama in kai sai shine shine matacce sumamme kuma kace je ka kai zan zo in gani shine shine sumamme in wani bai dauke hankalin ka baka je ka gani ba fa rayayye kuwa ce je ka kai ina tsaye ina ganin ka to shine rayayye to shine aka samu monitoring and evaluation da aka dauka yanzu ake M&E a cikin ilimin management in dai kace zaka yi management baka yi monitoring and evaluation ba to mataccen aiki ne ko sumamme to shi yasa sai Allah ya dangana mantuwar gare su su biyu dan mu dauki darasi a cikin wannan kaga darasin management ya zo a cikin kissar annabi Musa fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza yayin da suka ketare wajen kaga shine mi'adin yayin da suka ketare wajen wato majma'ul bahrain din suka wuce qala li fatahu atina ghada'ana sai ce ma hadiminsa kawo mana kalacin mu abincin ranar mu laqad laqina min safarina hadha nasaba haqiqa mun dandana wahala mun hadu da wahala a cikin wannan tafiya ta mu da annabi Musa alayhi salatu wassalam bai gaji ba amma yana wuce wajen sai Allah ya sako masa gajiya rahama gare shi dan ya ji gajiyar sai a lokacin nan zai gane cewa ya ketare wajen sai ya dawo rahama ce ta Allah da ya masa kuma wannan ya nuna wato cewar dan ya nuna masa cewa a cikin sha'anin neman ilimi karka dauka cewa zaka samu sauki sai ka sha wahala shi yasa yace laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle mun hadu da wahala a cikin tafiyar nan tamu saboda haka duk wanda yake tsammanin zai sami ilimi da hutu to ba zai sami ilimin ba shi yasa wataran imam Muslim a cikin littafinsa da ya kawo hadisai yana bayanin isnadai da yake nuna gwaninta na ilimin hadisi shi da kan kansa sai yace la yul yace la yunal yace la yunalul ilmu bi rahatil abdan ba a samun ilimi da hutun jiki saboda ya ga wahalar da ya sha ya tuno da yanda ya samu wannan ilimin har ya tattaro shi har ya fade shi saboda haka kai ne karatu in kaga gwaninta da yayi in ka karanta wannan sai ka san cewa ya sha wahala kafin ya samu wannan to haka duk wanda zai nemi ilimi ba zai same shi da hutu ba sai ya sha wahala to wannan shine fa'idar da Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya dandana wannan wahalar suka ci shi kansa annabi Musa alaihi salatu wassalam yace hakika mun sha wahala a cikin wannan tafiya tamu saboda haka sai daga nan kuma zamu ci gaba da kissar daga lokacin da yace a kawo kalaci su ci na'am lokaci ya kare to shikenan sai in Allah ya kai mu gobe in Allah ya yarda sai mu tashi daga nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk